Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Amurka ta ayyana tsarin shugabannin fararen hula da sojojin Myanmar suka yi a matsayin juyin mulki. Lamarin da yasa ta ce ta fara yin nazari kan tallafin da take ba kasar wacce ake kira bamu a hukumance. Hakan na faruwa ne kuma yayin da Amurka ta yi Allah wadai da hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekara 3.5 da wata kotu a rashi ta yankewa shugaban ƴan adawar kasar Alex Navalny. Yau kan waɗannan batutuwan shirin na duniyar Amurka na wannan mako zai mai da hankali a kai. Sunana Mahmud Lalo. Tsarin shugabannin fararen hula da mambobin majalisar dokoki da sojojin Myanmar suka yi ya janyo kakkausar suka musamman daga Amurka, inda ma'aikatar harkokin wajen kasar take duba matakin da za ta dauka a hukumance. Ned Price shine kakakinta.
After a review of all the facts, we have assessed that the Burmese military's
action. Yace bayan nazari da muka yi kan hujjojin da ke a bayyane, mun auna matakin da sojojin Burma suka dauka a ranar 1 ga watan Fabrairu. Kawar da zababbiyar gwamnati juyin mulki ne. To kakakin ya kuma faɗa wa manema labarai cewa ayyana wannan mataki da sojojin Myanmar suka ɗauka a matsayin juyin mulki ya sa Amurka za ta sake auna tallafin dala miliyan 135 da take ba ƙasar. Ko da yake kaɗan daga cikin waɗannan kuɗaɗe ne suke shiga lalitar gwamnati, amma hakan ba zai shafi tallafin da ake ba 'yan ƙabilar Rohingya marasa rinjaye da ke ƙasar ba. Su dai dakarun ƙasar ta Myanmar sun ki amincewa ne da sakamakon zaben da aka yi a watan Nuwamba, wanda jam'iyya mai mulki ta National League for Democracy ko NLD ta lashe. Suna masu cewa an tafka magudi. Hakan yasa suka karɓe mulki suka kuma ayyana dokar ta ɓaci har na tsawon shekara guda. Amma a nan Amurka, shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawan ƙasar Mitch McConnell ya yaba da matakin da shugaba Biden ya ɗauka na tuntuɓar su kan batun na Myanmar. Yana mai cewa dole ƙasar ta yi zaɓi cikin abu biyu. Senator McConnell kenan yake cewa ya rage ga ƙasar ta Myanmar ta yi zaɓi tsakanin tafiya da zamani, demokuraɗiyya da samun hanyoyin yin hulɗoɗin kasuwanci da sauran ƙasashen duniya, ko kuma ta zaɓi zama ƙasa da ke gudana ƙarƙashin rashawa mai mulkin kama karya wacce za ta riƙa zama 'yar amshin shatar China.
Of the People's Republic of China.
To ita ma majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗi ga sojojin ƙasar ta Myanmar, inda ta ce akwai buƙatar manyan sojojin ƙasar su yi la'akari da abin da ka iya biyo baya. Tom Andrews shine wakili na musamman da majalisar ɗinkin duniya ta naɗa kan rikicin siyasar na
Myanmar.
Ya ce abu muhim a nan shine waɗannan takunkumi za su yi tasiri. Za a saka su ne akan manyan sojojin ƙasar. Hakan zai fito ƙarara ya nuna musu cewa akwai sakamakon da zai biyo bayan matakin da suka ɗauka. To ƙungiyoyin fararen hula dai sun yi zargin cewa dukkan manyan sojojin ƙasar ta Myanmar da suka kama shugabannin fararen hular ƙasar suka kuma daƙile duk wani bore. Su ne suka jagoranci cin zarafin da aka yi wa 'yan ƙabilar Rohingya da sauran tsirarin al'ummomi da ke ƙasar. Wannan kenan. To a gefe guda kuma Amurka ta yi Allah wadai da hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekara 3.5 da wata kotu a rashi ta yanke wa shugaban ƴan adawar ƙasar Alex Navalny. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce tana nazari kan irin matakin da za ta ɗauka kan wannan lamari. Ned Price, wanda shine kakakinta, ya ce suna bibiyar al'amuran da ke faruwa.
We are going to look very carefully at the deteriorating human rights situation in Russia.
Yace za mu sa ido da kyau don duba yadda matsalar take haƙƙin bil'adama ke karuwa a Russia, musamman kan abin da ya faru da Navalny, da yadda aka tsare dimbin mutanen da suka fita yin zanga-zanga bayan da aka tsare shi. Za mu duba duk waɗannan batutuwa wajen yanke shawarar matakin da za mu ɗauka.
And of course all of that we will account for in determining an appropriate policy course.
To shi dai Navalny an rage mai wata 10 cikin hukuncin da aka yanke masa saboda ya riga ya yi su yayin da aka yi masa wani ɗaurin talala. Kotun dai ta same shi ne da laifin karya ka'idar hukuncin je ka gyara halinka da aka yanke masa yayin da yake jinya a Jamus bayan wani harin guba da aka kai masa, wanda yake zargin hukumar Rasha da hannu. zargin da suke musantawa. Masu haro da haka mu kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako sai kuma mun ji koyon Allah kai mu. Yanzu kan a madadin Tindisen da ta shirya wannan rahoto. Sai Julie Lesley Gresham ta hada shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu kasance lafiya.